imagine? LSV. Can you imagine?
Is the Dasky Ovista on the beat?
Mama's boy. As I broke like this, just imagine. Make down go Toyota on the 3 for me.
Imagine.
Say for this night, ya doing Yahoo, Yahoo is allowed.
Imagine.
Say sugar daddies, no go answer call again. My brothers, lay queens go die.
Imagine.
Imagine foundation for my guinea. Imagine. And imagine say I got Lamborghini.
Imagine.
Imagine Cardi B, they look for me, say she won't sign me.
Mado,
say they kajit na collabo, the CJZ, the Siniki.
Mado,
Jefe naga hafsi, gafati the suruki.
Mado,
singao kella yansa sina so musilinki.
Mado,
dancing gana hai table, say se che musiliki.
Mado,
yo emma ta sampu dubu da sike crushing on me.
Mado,
bani nam bani chan kullung ina yao a chicken PJ.
Mado,
ja sunan shi abba ni na ce mishi ya kara da DJ.
Mado,
ni cool guy ne in kare na ni sai in sa maka ice.
Mado
boy, akwai matsala.
Lil Prince baby, akwai matsala.
Yes boy ne
ace har in hau kan wannan kidan ban kashe ba.
Akwai matsala
in dey face din ta kalan fanta ne jikin ta na coke.
Akwai matsala
ka sha gari ka siya ma yarinya pizza.
Akwai matsala
in dai bata kiran ka sai tana bukatan kudi.
Akwai matsala
da kinji yana cewa karki damu ai bestie ta ce.
Akwai matsala
in dai har ta ce maka good night amma tana online.
Akwai matsala
da kaga ana ruwan sama ba a dauke wuta ba.
Akwai matsala
in dai kaga dumbin followers amma dai ba likes.
Akwai matsala
kice an ce ya fito ya ce da sauran time.
Akwai matsala
anything you say can be used against you in the court of law.
Akwai matsala
in chick dinka tana yin ado da kayan aro.
Akwai matsala
in kaga column din result din ka da dan fadi.
Akwai matsala
Alhaji.
Akwai matsala
na dau wanka kuma ba za a cire mun portrait ba.
Akwai matsala
tana forming chocolate freak but she never test bon vita.
Akwai matsala
kasa Rolex but in zaka duba time ka ciro waya.
Akwai matsala
tana snap the iPhone amma ta posta da Infinix.
Akwai matsala
in ka ce mata how are you sai ta ce maka I'm not fine.
Akwai
matsala break up but ATM in ka na hannunta.
Akwai matsala
ka bata Mercedes but kana ta fama da Legendary Benz.
Akwai matsala
in ka ce za ku je outing ta fito da kawayanta.
Akwai matsala
waya na na 0% ina sa charge ta kai 100 kai.
Eh mana eh mana.
Akwai matsala
in ka ji babe din kana yawan cewa mado.
Akwai matsala
in ka ji tana yawan cewa cousin ne.
Akwai matsala
in ka kira ta phone ka ji an ce call waiting.
Akwai matsala
in ka ji an ce your money or your life.
Akwai matsala
na si iPhone na kuna sai na ga logon Techno.
Akwai matsala
ka buga bet ka ci kudin ka tafi solo.
Akwai matsala
ka mata alƙawarin baki shi ya yanzu kana so ka ƙara. In kaga wakan nan ya fito bai yi blowing ba.
Akwai matsala
yarinya da iPhone cikin ta MT aljiun ta MT gida da bashi gata da kishi. Akwai matsala.